Film ɗin da shahararren jarumin nan na Bollywood Salman Khan wanda suka yi tare da Katrina Kaif wato Tiger Jin da Hai na cin karansa babu babbaka tun ranar 22 da aka sako film ɗin. Shi dai wannan film ɗin an nuna shi a gidajen kallo da dama a ƙasar India kuma ya samar da fiye da dalar Amurka miliyan 32 a makon farko. Ɗin bacin gamsar da masu kallo da yake yi yana kuma samar da makudan kudaden shiga ga Bollywood kuma akwai alamun cewa film ɗin zai ci gaba da samar da waɗannan kudade na tsawon wani lokaci. Tun farko an kiyasta cewa film ɗin zai samar da kimanin dalar Amurka miliyan 32 a makon farko kamar yadda wani masanin kasuwanci Girish Johar ya wallafa a shafinsa na Twitter, amma daga dukkan alamu ya wuce inda ake nufi.
Pakistan wala jaar mitha mitha bolda pike vis ki kudi de agge piche dolda Pakistan wala jaar mitha mitha bolda.
Film ɗin na Salman Khan da Katrina Kaif ya kasance wanda jama'a suka rade suna dako, wanda kuma ci gaba ne na film ɗin Extra Tiger wanda aka nuna a shekarar 2012. A yanzu dai film ɗin Tiger Jin da Hai a riba yake domin har ya maida kuɗinsa, abinda aka kiyasta an kashe a shirya film ɗin da kuma tallata film ɗin na Amurka miliyan 24 ne.